This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraranmu assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na rana yau Talata 30 ga watan Yulin 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labaran.
To Aisha, dakarun Isra'ila yau Talata sun ce sun kai har-haren sama aurare 7 a kudancin Lebanon mallakin kungiyar Hezbollah. Yan adawa a Venezuela sun ce suna da hujjar da za ta nuna cewa dan takararsu Edmundo Gonzalez ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi ba shugaba Nicolas Maduro ba. Wata zaizayar kasa da ta auku sanadiyar mamakon ruwan sama a India ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 93.
Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa wata kotu a jamhuriyar Niger ta ba da belin wasu ministoci da suka yi aiki karkashin hambararriyar gwamnatin Muhammad Bazoum bayan shafe sama da shekara guda a gidan kaso.
Ba da belin su na farko shine Hamasu ne tsohon minista na Interior, na biyu Abdurabi tsohon minista na Plan, na uku Ahmed Jidou tsohon ministry of Finance, sannan na hudu Ibrahim Yakuba.
Sannan za a ji mahangar wani tsohon babban dan jarida a game da zanga-zangar gama garin da wasu matasan Najeriya suke shirin farawa nan da kwanaki biyu.
Ana ta tattaunawa, ana ta town hall meetings, a zauna a tattauna, a ba jama'a haƙuri. Sannan kuma idan akwai abinci da aka tattara su a rumbuna, yanzu ne kamata a fito da su a raba ma jama'a.
Kamar kullun yau ma muna tafa da wani sabon shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email. To amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
To jama'a assalamu alaikum. Dakarun Isra'ila a yau Talata sun ce sun kai har-haren sama a wurare 7 a kudancin Lebanon mallakin kungiyar Hezbollah. Wannan hari na baya-bayanan na zuwa ne kwanaki bayan da wani harin roka ya halaka yara 12 a yankin Tuddan Golan da ke karkashin kulawar Isra'ila. Yayin da ake fargabar fadan na Isra'ila da mayakan Hezbollah zai iya ƙara jefa yankin cikin kangin yaƙe-yaƙe idan aka yi la'akari da yaƙin Isra'ila da Hamas da ake fama da shi.
We certainly don't believe that as horrific as this attack was over the weekend.
Kakaki ya fada White House John Kirby ke ne ke cewa duk da irin munin harin da aka kai Tuddan Golan a ƙarshen mako, akwai buƙatar a yi taka tsantsan don kada yaƙin ya yaɗu a yankin. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin shi ma ya nuna damuwa kan yiwuwar yankin ya ƙara fanjama cikin ƙangin yaƙe-yaƙe. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Litinin ya sha alwashin mai da mummunan martani akan kungiyar Hezbollah wacce ta musanta hannu a harin. Yan adawa a Venezuela sun ce suna da hujjar da za ta nuna cewa dan takararsu Edmundo Gonzalez ne ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ranar Lahadi ba shugaba Nicolas Maduro ba. Kalaman bangaren na yan adawa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangar adawa da nasarar shugaba Maduro a titunan biranen kasar. Gonzalez da shugabar 'yan adawa Maria Corina sun ce sun samu kashi 70 na takardun da aka shigar da sakamakon zaben wanda ya nuna Gonzalez ne nasara da ƙuri'u sama da miliyan 6 yayin da Maduro ya samu miliyan 2. Bangaren na 'yan adawa ya fitar da wannan matsaya ce sau'i bayan da hukumar zaben kasar ta Venezuela ta sanar da Maduro a matsayin wanda ya lashe zaben da kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada yayin da Gonzalez ya samu kashi 44. Wannan sakamakon zaben ya yi hannun riga da bayanan farko na da aka fitar a rumfunan zaɓe waɗanda suka nuna Gonzalez ne yake gaban shugaba Maduro. Jami'ai a yankin Kursk da ke Rasha sun ce sun kwashe wato sun kashe wata gobara da ta tashi a wata tashar mai bayan da wani jirgi mara matuƙi da Ukraine ta harba ya fada a yankin. Gwamnan yankin na Kursk Alexei Simonov ya faɗa a shafin sada zumunta na Telegram cewa harin ya sa tankokin mai da dama sun kama da wuta amma dai babu wanda ya ji rauni. A wasu sabbin hare-hare da aka kai a yau Talata, jirage mara matuƙa mallakin Ukraine sun farawa yankin Belgorod da ke Rashar mai iyaka da ƙasar ta Ukraine. Jami'an Rashar sun ce jirage mara matuƙa sun kuma fada a kan wasu ƙauyuka inda suka lalata gidaje da dama da amfanin gona. Dakarun Ukraine a nasu ɓangaren sun ce sun kakkaɓo jiragen Rasha mara matuƙa 7 cikin yini guda.
Ukraine is significantly outgunned by Russia's bigger.
Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP ta ce dakarun Rasha sun matuƙar ninninka na Ukraine a fagen daga da ake fafatawa mai faɗin mil 600. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu karanto kashi na biyu na labaran duniya, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar, inda kotu ta ba da belin wasu daga cikin ministocin gwamnatin haɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, bayan shafe shekara ɗaya a tsare gidan yari daban-daban a jihohin Tillabéri da Dosso sakamakon zargin cin amanar ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemi Mini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ministoci kimanin hudu daga cikin mukarraban haɓarariyar gwamnati ne kotun ta bada belinsu a yammacin Litinin 29 ga watan Yulin 2024, waɗanda tun a washegarin juyin mulkin na Yulin bara aka garkame a gidajen yarin Kolo, Sai, birnin Gaure da Walam, sakamakon yin tur da wannan al'amari na dakatar da tafiyar demokuraɗiyya a Nijar. Lauyan da ke kare waɗannan tsofaffin ministoci, Maitre Illo Isufu, wanne ya tabbatar da matakin kotun ya yi ƙarin haske.
Tabbatar haka yake, an ba da belinsu na farko shi ne Hamasule, tsohon minista na Interior, na biyu Abdurabiu, tsohon minista na Plan, na uku Ahmed Judut, tsohon ministry finance, sai na hudu Ibrahim Yakuba. Insha Allah kuma za a kai takardu wanda za su ba da dama kowa ya tafi gidan shi.
Tuni ƴan uwa da abokai irin su Asmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS suka fara bayyana farin ciki game da wannan al'amari.
Muna wa Allah godiya da ya fara gwada mana wannan rana na sakin abokanmu waɗanda aka kama bayan juyin mulki da aka yi yau shekara ɗaya kenan da kwana hudu. Abin alfahari ne kwarai. Ina ɗaya daga cikin wanda nisan wannan al'amari Allah ya yi shi, kuma haka Allah ya nufa.
Kodayake shi ma shugaban kungiyar Moshen Sirashi Isa ya yaba da matakin sakin waɗannan 'yan siyasa, a ɗaya gefe ya nuna ɓacin ransa dangane da yadda abubuwa suka faru tun farko.
Babu wata hujja takamaimai wadda ta sa aka kama su aka kai su kurkuku. Babu wani alƙalin shari'a wanda ya musu takardar da a ɗauke su a kai su kurkuku. Kenan dama an zalunce su kamar yadda ake ci gaba da tsarin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. Abinda muke fata Nijar ta dawo bisa ga tafarki na demokradiyya.
Shugaban jam'iyya Fumakwai Gado da ɗan majalisar dokokin ƙasa Kallamu Tari da ministan man fetur Maman Sani Muhammadu Isuhu, wato ɗan tsohon shugaban ƙasa da tsohon ministan ilimi Dauda Marte, har yanzu na hannun hukumomi sakamakon Allah wadai da juyin mulkin na 26 ga watan Yuli. To amma lauya Illo na ganin yiwuwar su ɗin ma a bada belinsu a nan gaba.
Mu ba mu gaba laifin da suka yi wanda zai sa a riƙe su har tsawon wannan shekara da ta huce. Kenan su ma muna musu wannan fata, Allah sa su ma gobe ko kwanaki wanda suke zuwa su ma kowa a sake shi, kowa ya je cikin yallan shi har mu ga lokacin da za a yi shari'a ta gaba.
A rahoton da ta fitar a ƙarshen mako dangane da abubuwan da suka wakana a tsawon shekara guda na mulkin soja, ƙungiyar INLC Russian Transparency International a Nijar ta buƙaci hukumomi su saki jami'an da ta ce ana tsare da su ba a kan ƙa'ida ba. A yanzu haka Firaministan haɓarariyar gwamnati Umudu Muhammadu da ministansa na harkokin waje Hasim Masaudu da ministan kasuwanci Alkash Alhada na hijira a washe, ba'idin wasu manyan hafsoshin soja da hadiman fadar shugaban ƙasa da suka arce sa'o'i kaɗan bayan bayyanar labarin kifar da Muhammad Bazoum. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Barma da wannan rahoto. Sashin Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud da ƙarshen labarin duniya.
To, wata zaizayar ƙasa da ta auku sanadiyar mamakon ruwan sama a inda ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutum 93, ana kuma fargabar ta binne ɗaruruwan mutane a cewar jami'an ƙasar. kudancin yankin gabar tekun Kerala ya fuskanci saukar ruwan sama da dama, lamarin da ya kai ga wata muhimmiyar gada a gundumar da ake kira Wayanad ta Karye, abin da ya kara haifar da cikas kokarin da ake yi na ceto waɗanda iftila'in ya ritsa da su, a cewar kafofin yaɗa labaran kasar. Ministan lafiya a yankin ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran kasar ta India cewa mutane da dama sun ji rauni sanadiyar wannan zaizayar kasa. India ka fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a tsakanin watannin Yuni da Satumba, lamarin da kan sa a wasu lokuta har a rufe makarantu. Australia za ta samar da wata doka wacce za ta rika tilastawa kamfanoni masu zaman kansu suna bayyana kudaden da suke biyan miyagun da ke kutse a yanar gizo a matsayin kudin fansa. Cikin shekarar da ta gabata, matsalar kutse ta yanar gizo ta yi kamari a fannonin kamfanin sadarwar zamani, asibitoci masu zaman kansu da sauran cibiyoyin hada-hadar kudade a kasar ta Australia. Kuma hukumomi a kasar sun yi amannar kamfanonin kan biya masu kutsen kudaden fansa idan aka yi musu kutse a rumbunan adana bayanai ko kamfitocinsu, amma kamfanonin ba sa sanar da hukumomi. Jami'ai sun ce cikin makonni masu zuwa za a yi kokarin samar da wannan doka. Gwamnatin kasar ta Australia mai ra'ayin sauyi a baya ta yi yunkurin haramta biyan kudaden fansa ga masu kutse a yanar gizo, amma yanzu ta fi mai da hankali ne wajen ganin an gane girman matsalar.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda wasu matasa suke shirin kaddamar da zanga-zangar nuna kin amincewa da rashin gwamnati ta gari. A cikin wata hira da abokin aikinmu Ibrahim Garba, wani tsohon gogaggen dan jarida sardaunan hayin banki Kaduna, Alhaji Ibrahim Hassan Mahmud, ya yi tsokaci a game da kalubalen wannan zanga-zangar da kuma hanyoyin samar da maslaha.
Bismillahir Rahmanir Rahim. A kware wannan zanga-zanga da waɗansu ke shirin yi ya zo ne a wani lokaci da ake cikin wani hali na haula'i. Najeriya yanzu kusan kowa ba iyali da zai ce ma yana cikin wadata ko yana cikin walwala, ba ma talaka ba har su masu halin. Saboda haka a gaskiya fi sabilillahi, in aka ce za a bari a yi wannan zanga-zanga, to a gaskiya Allah kadai ya san yadda za ta kare. An kira malamai, an kira sarakuna da dai sauransu, ana ta babba da haƙuri. Wannan abu ne wanda ya kamata a yi tintini tun ma kafin a harzuka, tun da dai kowa riga sun ƙasa ne wanda ba irin arzikin da Allah bai bamu ba, amma sai Allah bai bamu shugabanni na garba. Haka ne aka yi ta haƙuri, Allah ya kawo mu wannan lokaci. Abin da ake gudu shi ne, ka kawo misali a ƙasan Tunisia a 2010, ban manta ba, akwai wannan mai sai da abu marmari Tariq Bouazizi da wani ɗan sanda ya zo ya walakanta shi, shi kuma ya zuba ma kansa mai ya ƙona kansa. Wannan shi ya kawo abin da ake kira Arab Spring, ya sa daga Tunisia, Algeria har Egypt har ya zuwa Syria. To kaga Allah ya kiyaye, muna gudun kar irin haka ya faru a Najeriya, saboda mota ma na tafiya, mutane saboda tsaban wahalar rayuwa sun shiga sun sassace shinkafa da sauran abubuwa, balle a ce an samu kafa na zanga-zanga. A Lagos ma jiya a wani anguwa a Surulere an samu irin wannan matsala tun ma kafin a fara zanga-zanga, an faffasa shaguna, an kwakwashe mutane kaya.
To Alhaji Hassan, ganin halin da ake ciki, me ya kamata talakan Najeriya ya yi tunda ike shi ke wahalar, kuma ana ganin za a yi amfani ne da shi a ƙara cutar da shi?
Alal hakika da kai maganar za a yi amfani da talaka ne don a ƙara cutar da shi, sai wannan maganar ta dawo na cewa har yanzu dai ba a san su wane ne shugabannin wannan zanga-zangar za a yi ba. Kaga misali lokacin da tsofaffin shugaban ƙasa da hannun da yanzu shugaba Bola Tinubu suka yi nasu zanga-zanga a zamaninsu, ai an san shugabannin zanga-zanga. Amma wannan karo sai ka ji nan ka ji can ba wani takamaman mutumin da ya fito ya ce shi ne ko su za su shugabanci wannan zanga-zanga. Mun ma samu labari ba mu dai tabbatar ba, amma mun ga hotuna an sassa duk masu kuɗi da yawanci shugabannin ma suna ta barin ƙasa. ga filin airport ya ce kan makilla su suna ta fita. To kaga su suna da abin da ake kira alternative. Shi ko talaka bai da inda zai shi, kuma da shi misali za a yi wannan, za a ingiza shi ko da iyalansa ko ƴaƴansa a yi zanga-zanga. To kuma menene dai ni kira naga talaka shi da makamu kiyamul laili. Shi zanga-zanga kaman fada ne, ana iya sanin farkonsa, amma wallahi wanda ya sani da za ta kare.
Gwamnatoci kama daga na jihohi zuwa tarayya, me ya kamata su yi tunda ike lallai sun san mutane na wahala?
To ina ganin gwamnati ai ta fara yunkuri, ta zauna da sarakuna, ta zauna da malamai a mataki na jihohi, kuma ana ta zama kamar nan Kaduna. Na ji gwamna ya zauna da dalibai, ana ta tattaunawa, ana ta town hall meetings, a zauna a tattauna, a ba jama'a hakuri. Sannan kuma idan akwai abinci da aka tattara su a runguna, yanzu ne ya kamata a fito da su a raba ma jama'a. Yanzu a shigo da abinci ne a shigo da shi. Sannan kuma abu mai muhimmanci shine tsaro, a da ƙarfafa tsaro a ƙasa, saboda kaga yin wannan ta danganci rashin noma da yawanci ba sa iya zuwa gona. Yanzu ɗan ta'adda na hana zuwa gona, da binnan gwari misali ban ga inda ake tunkuɗo masara ba haka in aka yi girbi kamar ƙasan binnan gwari, amma yanzu duk manoman ba za su iya zuwa gona ba saboda harkar tsaro.
Alhaji Ibrahim Hassan Mahmud, sardaunan hayin banki Kaduna, kenan a tattaunawar shi da Ibrahim Garba. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda Taida, shugaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu Farfesa Abdullahi Mustapha, inda ya fara yin bayani kan nau'in iri da aka inganta na GMO da kuma wanda aka jirkirta masa halitta, wato hybrid. Wannan dai yana zuwa ne bayan da aka fitar da wani sabon irin masara na telemes, wanda wasu 'yan Najeriya ke nuna damuwa kan iraruwan da aka inganta. Ga dai Madina da ci gaban tattaunawar.
To yana da lahani a jikin mutum? To har yanzu dai ba wani wanda ya fito ya ce yana da lahani, domin bincike ne zai tabbata akwai lahani ko babu. Domin duk lokacin da aka kawo abu, idan har misali kamar misalin da na baki na cewar idan an yi allurar ita
COVID,
yawa to za mutane za su yi kaho, kowa zai rika yawo da kaho akan shi, ko kuma irin waɗannan abubuwan. Kin ga har yanzu dai ba wanda ya kaho din. To duk yawanci zaki gani sai a ce ai zai kawo kansa, zai kawo to da ba kansa din, ai dama akwai ta, ai dama can cuta ce, ko kuma a ce zai samu zazzabi, ko zai dama can cuta ce. Ba wai wannan a fasahar ce take kawo su ba haɗin wannan fasahar da wannan cututtukan da ake magana. Kawai dai mutane watakila, akwai mutane da watakila ba su son wannan saboda wasu dalilai nasu, watakila su suna tare da mutanen da suke cewa sai an yi amfani da chemical ne a rayuwarsu. Kaga kinga idan aka dauko chemical wani abu ne wanda mutane suke kasuwanci da shi. Idan manomi bai yi amfani da chemical, wasu kuma wayannan mutanen ina za su samu kudin shiga, ina za su samu kudin abinci, duk kamfanonin nan za su rufe. An ce wannan kwari ba za su zo su hau wannan iri ba. To idan ba su hau ba, ta ina za ka je ka sai chemical? Idan baka sai chemical ba, su kuma sun yi losing out. Zo zai saka cewa to wannan mutanen sun kawo mana matsala fa. To bari mu gani ta duk yadda zamu mu hana su amfani da wannan fasahar, domin mu ba su hana mu ciniki. Wannan shine kawai.
To mu zo kan sabuwar masaran nan da ta fito yanzu, da ni aka turo min na ga irin masara guda ɗaya ta fi girman kaina, mai suna telemes. Ba mu tarihin telemes
To ita telemedicine zai masaraci kamar yadda na ga miki hybrid ce ita ma an inganta ta tun yadda ake inganta kowane iri dama muna amfani da shi sai aka zabi wanda irin da yafi kowanne kyau sai aka dauko wannan fasahar ta kariya ga tsutsa ta kariya ga fari sai aka sa mata shikenan ita ce ba wani canji ba kamata canza ba ba launi ta canza ba ba abin da ta canza wannan kariya ce kawai a jikinta ba wani abu in ba wannan ba
to ai na ganta da wani irin girma ne da
banda masara mu na zamani ban san inda kika samu wannan ba abinda nake so shine zan baki irin wannan masara ki je ki shuka a bayan gidanki ki gani wasu ma cewa suka yi wayan ka shuka a cikin wannan rerayin gaba ɗaya abin ya da ba abinda zai saki fitowa a jiki haba da Allah ya ilahi mun kuma muna yan Najeriya sai mu dauko wannan mu kawo jama'a wannan ba daidai bane mutane
sun ce roba ce masarar ko ba za ka iya ci ba za ka iya dafawa ba
iko Allah to ni ban sani ba dan dai zan baki ki je ki gwada idan kin je kin gwada kin shuka kin ya fito kika ci ki dawo ki ga ya mun roba ce ko ba roba ba ce
wannan tana mai daga ina kuka samu ta
daga cikin Najeriya take kawai fasaha aka zo aka dora
fasahar kuma daga kasar Amurka
fasaha ce wanda ita ce wannan fasahar na jin din da aka dauko aka saka a cikin masarar shine kawai aka zo aka saka masaran mu ce ba wani abu ba wannan kariya ita ce fasaha wannan kariya ita aka zo aka saka ba wata masara bace daban ba wata masara bace wannan bai kamar roba ba wata masara bace mai kamar kan mutum ba wata masara bace mai kamar dodo ba ita bace duk masara ce sak shi yasa nace zan baki a matsayinki na wanda kike bin kokof ki je ki shuka ki gani ki shuka ta can bayan gidanki ki gani dan sai ki saki shuka wani abun saboda ki ga zai girma a wai saboda zai girma wani abu zai fito ko ba zai fito ba duk wannan mutane ne suke champi ne ba wani abu makamancin wannan saboda yake tabbatar sai ki dauki hoton sai ki tura mutane ki ce ga abin da yake faruwa amma dai ina tabbatar miki cewa masara ce kamar kowace masara kuma in ka shuka ta zaka saki shuka ta in ka suka ta kuma zaka ajje iri in ka ga dama ka shuka abin da yake faruwa mutane suke cewa sai ka saki koma ka sai iri eh gaskiya ne zaka iya zuwa ka sai iri domin abin da kake so shine idan misali kace wannan mutum shine mutum da yafi kowa gudu a filin tsere ya ci na ɗaya wannan shekara ta biyu ya ci na ɗaya ta uku ƙarshen ta za a samu wanda yazo ya doke shi ta hudu ta biyar akwai lokacin da ko gudun ma ba zai iya ba to haka iri yake idan ka ce iri ɗaya ne ba wanda zaka je ka inganta ba kullun shi zaka yi ta shuka to shi yasa noma ba ya da riba a kasan mu ta Najeriya shi yasa noma yake da matsala a kasan mu ta Najeriya domin ba za ka je ka sai ingantaccen iri ba sai kai ta ajiye shi a gida kullun shi zaka shuka kamar yadda ake tuntun dada ta talitali to idan baka yi in ka ci gaba da ko kuma wani kawai mutum ya je kasuwa kawai ya auno hakan nan yazo ya shuka ba yadda za a yi ka samu ribar noma shi kimiya da ta zo ci gaba ta kawo kamar yadda da mutane suke kurkunu suke wane ne cututtuka dai sai aka ce ku yi tsafta da suka yi tsafta duk waɗannan cututtukan sai suka tafi ruwan in zaka sha ka dafa duk waɗannan cututtukan sai suka tafi to haka shi ma yanzu harka gona idan ka saki baka je ka ci gaba da siyan ingantaccen iri ba zaka shuka zai fito amma ba zaka sami yanayi na yalwar habakar kayan amfanin gonanka idan ka zo girbi ba
to da gaske ne cewa waɗannan irin ruwa da kuka inganta din suna bata ƙasa
to ai shine abin da nake ga miki ba haka bane nace zan baki ki je ki shuka bayan gidanki sai ki shuka in ki shuka sai kuma ki saki shuka wani duk manoma da
su a wai wani manoma in suka gama girbin wannan ingantaccen iri to ba za su ƙara noma a wannan wurin ba
to yanzu bari in ce ga miki wani abu tunda ai ba masara kadai muka shuka muka fara akwai wake da aka inganta waɗanda suka shuka wake shekara biyu da suka wuce ko shekara uku su zaki ke wannan labarin domin sun yi kuma suna zuwa suna siye kuma suna dada shukawa kuma yana dada fitowa kuma kusan in ba su shuka wake ba za su shuka wani abu kai wasu ma sun shuka layin wake daban layin masara daban layin shinkafa sun gigice kuma abin su yana yi wannan din labari ne wannan kanzan kurege ne
professor amma mun samu labarin cewa irin ruwan da aka karba wurin ku na shinkafa idan aka shuka tashi yake kawai dogon itace ba shinkafin
a ciki amma ba mai fito da irin shinkafa ba
to su wai suka fito da ingantaccen irin shinkafa
kuma shi kanshi irin shinkafa ba a kawo GMO ba har yanzu to sai watakila wani iri ne dai can daban amma dai ina ga miki ba a kawo GMO ba
sai hybrid
ito waɗanda suke mu dai ba mu muka yi wannan ba kuma ba mu da alaka da shi kuma ba mu san shi ba amma dai ba
ji daga wake sai
masara yanzu kuma abin da yake kan gaban mu shine waken soya so haka muke bi daki 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 yadda zamu kawo duk kariya misali akwai cuta da take damun kaza mun je mun kawo maganin ta akwai kaza da yake damun da kaza akwai maganin shi shikenan mu aikin mu kenan
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ni sabon shirin yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu Farfesa Abdullahi Mustafa da wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona Wamai da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
madalla yanzu kuma sai sakonnin ku masu sauraro sakonmu na farko na hadin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Makaram Isuhu Makeri Madattai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka ya ce salam VOA yayin da zanga-zangar da matasan Najeriya suka kwashe kwana da kwanaki suna shelanta cewa za su fito yi ke fara kankama a wasu jihohin kasar daga nan jamhuriyar Niger muna kira ga ƴan uwan namu matasan Najeriya da cewa ya kamata su bada haɗin kai ne a samu zaman lafiya gabanin lokacin da kuma bayan zanga-zangar wannan shine zai sa a samu biyan bukatar da al'ummar Najeriya musamman ma talakawa ke bukata da fatan Allah ya sa mu dace amin sako na gaba kuma yace muna marhaban da jin cewa gwamnatin Najeriya ta karya farashin shinkafa a cikin kasar dan amfanar talakawa da fatar Allah ya sa shinkafar ta wadata sako daga Sani Mai Lengelenge Yalwa ya wuri sakon Shehu Adamu Rijo kuma yace hakika yadda al'umma suka alamu suka nuna idan har matasan Najeriya muka hada kai wuri daya to zamu iya yi wa mazan jiyan nan ritaya a shugabancin kasar tamu ganin yadda suka cinye lokacin su kuma suke neman cinye mana namu shi kuma Sama'ila Anas Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Niger yace muna goyen bayan matasa a kasar mu Najeriya akan shirin fita zanga-zangar tsadar rayuwa a Jibi Alhamis madamar zanga-zangar ta lumana ce idan ba zanga-zangar lumala bace kuma mun yi hannun riga da wannan zanga-zangar domin ba zai kasance alkhairi ga al'ummar kasar mu Najeriya ba Madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Mahmud ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice
To Aisha da karin Isra'ila a yau talata sun ce sun kai hare-haren sama a wurare bakwai a kudancin Lebanon mallakin kungiyar Hezbollah wadannan hare-hare na baya-bayan nan na zuwa ne kwanaki bayan da wani harin roka ya halaka yara 12 a yankin Tuddan Golan dake karkashin kulawar Isra'ila yayin da ake fargabar fadannan Isra'ila da mayakan Hezbollah zai iya ƙara jefa yankin cikin kangin yaƙe-yaƙe idan aka yi la'akari da yaƙin Isra'ila da Hamas da ake fama da shi ɗan adawa a Venezuela sun ce suna da hujjar da za ta nuna cewa ɗan takararsu Edmundo Gonzalez ne ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Lahadi ba shugaba Nicolas Maduro ba kalamar bangaren da yan adawa na zuwa ne yayin da ake ci gaba da zanga-zangar adawa da nasarar shugaba Maduro a titunan biranen ƙasar Gonzales da shugabar ƴan adawa Maria Corina sun ce sun samu kashi 70 na takardun da aka shigar da sakamakon zaben wanda ya nuna Gonzales ne yayin nasara da kuri'u sama da miliyan 6 yayin da Maduro ya samu miliyan 2 Jami'a a yankin Kursk da ke Rasha sun ce sun kashe wata gobara da ta tashi a wata tashar mai bayan da wani jirgi mara matuki da Ukraine ta harba ya fada a yankin Gwamnan yankin na Kursk Alexei Simonov ya faɗa a shafin sada zumunta na Telegram cewa harin ya sa tankokin mai da dama sun kama da wuta amma dai babu wanda ya ji rauni a wasu sabbin hare-hare da aka kai a yau talata jirage mara matuka mallakin Ukraine sun farwa a yankin Belgorod da ke Russia mai iyaka da ƙasar ta Ukraine wata zaizayar ƙasa da ta auku sanadiyar mamakon ruwan sama a India ta yi sanadin mutuwar mutum aƙalla 93 ana kuma fargabar ta binne ɗaruruwan mutane a cewar jami'an ƙasar
masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma producer mu Fiona Wamai Nandudu da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Chen Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama, amma ku dakaci shirin yau da gobe. Ma'assalam.